تو الحمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بائے حک السلام علیکم ورحمۃ اللہ زم محارا دا مقامات الامام بدیع الزمان الحمزانی رحمہ اللہ تعالی کما یدہ مکے بیانی وانا مقاما اسورارا دیکھو مقامات بدیع الزمان ایتا چے ودہ یی ya rasu Allah mishi rahama a shekara tun ta 300 ta 402 kawai za a ce shekara ta 402 ya rasu in yaso bayan shi al-Imam al-Hariri yazo ya bu bayan shi yayi mukama irin tashi al-Imam Badi'uz Zaman yayi mukama shi 500 ba wani abu wanda duk lokacin da muke karanta ta wajen malamin mu kullun yana kiranta da mukama mai 500 kuma haka ne 500 ce babu yan kai wannan kawai dan abun da ya samu ne a cikin ta sauran duka ya bace dan abin da ya samu ne a ciki wanda aka yi ta hakikin shi zamanin mukama 51 shi yasa al-Imam al-Hariri nunin da yayi akan cewa Badi'uz Zaman in garman doki ne shi kuma zaki ne mai wannan duk da magana shi kanshi a yawa ne ta Badi'uz Zaman za ta hita shi amma shi tashi kuma wajen wasu abubuwan haka mata hima ta Badi'uz Zaman kamar yadda zan mu gani kasancewar tashi ba duka muka same ta ba yawaicin ta babu ta bace kawai an fa same ta babu muqaddima a tare da ita kawai ana fara da muqama ta harko al-Qaridiyya shi yasa ma wanda suka rubuta ta babu wanda ke rubuta ce al-muqamatul ula ko al-muqamatus saniya dan ba a san ba ita ce ula in ko ita ce saniya dan ba asalin ta aka samu ba Badi'uz Zaman yake cewa al-muqamatul qaridiyya muqama mai bayani akan waqi al-qarid shine waqi al-qaridiyya kuma nisba ce zuwa ga waqan Badi'uz Zaman yake cewa haddathana Isa ibn Hisham ya ba mu labari wannan haddathana kin ta sha mun ta sahih al-Bukhari da ta abin da sunan Abi Dawud da sauransu kuma shi ya lazimci cewa haddathana Isa ibn Hisham amma hariri da yazo Allah mishi rahama shi kuma sai yake cewa hakal Haris ibn Hammam dan ya kauce kwatamta muqama da haddathana ta hadisi ladabin abun nan Isa ibn Hisham yake cewa kala yana cewa darahatinin nawa a saurara da kyau annawa nisa darahatini ya gehwani madariha ha magehoshi hatta waditu jurjana hasse da naje na fada garin jurjana al-aqsa ta nisa ma'ana jurjan da take nisa nisan bulaguro ya gehwani sai da na shige ta fasta zahartu sai nan nemi taimako alal ayyamu akan yau da gobe bidiya'in da wasu yan kaya ajaltu fiha yadul imara wanda na kekkewaya a cikin ta yadul imara hannu na rayasuwa wa amwalin da wasu dukiyoyi wa kaftuha wanda na tsaida ta ala tijara akan kasuwanci ma'ana a wancan garin da yaje dan saboda abubuwa na rayuwa ta yau da gobe rike kan shi da biyan bukatun shi sai ya samu wasu ɗan dukiya yake kasuwanci a can yace wa hanutin da wata runfa ja'artu ha masaba na sanya ta makoma runhau wannan ina hu ta kasuwa na kare abinda nake runhau ita zan komo in zama na nan ita ce zaman gidana wa rufqatin da wasu ƴan tahiya ittakhastu ha sahaba wanda su ma na dauke su abukai wasu baki su ma wanda ƴan tahiya ne ya dauke su matsayar abukai yace wa ja'artu lidari hashiya tayyin nahari waja'altu waqati lidati gida sai na sanya mishi ashe tayin nahari gehe guda biyu na wuni sahe da marece ina gida yace walil hanuti bainahuma run haka suwa na sanya mata tsakanin wannan guda biyu tsakanin ma'ana da rana yana kasuwa da sahe da dare da marece yana abin nan yana gida yace fajalasna yawman sai wata rana muka zamana na tazakarul qarid muna muzakara ta kan waka wa ahlihu da mutanen masu waka wa tilka ana shabu muna cikin hiran nan a gaban mu akwai wani matashi kada jalasa gaira ba'idin yana zamana ba nesa ba yin suti yayi shiru wa ka'annahu la yafam ka'annahu yafam kamar yana fahimtar me muke magana dan duka baki ne ba wanda ya san wani yace wa yaskuti yayi shiru wa ka'annahu la ya'lam kamar bai san komai ba hatta iza malal kalamu bina mailahu sai da zance ya karkata da mu makarkatar shi wa jarral jidalu fina zailahu jayayya da garrama ta ja mu zuwa ga wutsiyarta muna ta gardama har muka ji karshen gardaman mu mun yi ta gardama akan abin da ya shahi waƙe da ma abutan shi wannan sarmayi bai ce komai ba sai da muka je karshe kawai kala sai yace kada asaitum uzaika kun samu dan tuntun da bino karami al-uzaika tasgire na izq wanda mun ganshi a Bukhari wa wafaitum jazaila yace kun samu iccen abun nan iccen kazuwa iccen kazuwa icce a Juzaila icce ne wanda raƙumi in yana kazuwa shi ake dakawa a shafa mishi magance mishi wannan kazuwa yace ma'ana kawu abu min da yake musu nihi tunda kun ta da gardaman nan a gabana kun zo kamar kun samu maganin abin da kuke ma gardama ne yanzu ni zan ba ku amsa yace walau shi itdana so lalafaztu dana muku lafazi wa afattu kuma dana kwarara walau qultu dana hudu magana a cikin zancan ku la'asdartu dana zama shugabanku wa auratu kuma dana gangaro muku da hujjoji wala jalautu alhaqqa fi ma arad bayani yace dana jayo muku gaskiya a cikin bujirarwa ta bayani yusmi usumma wanda hakurma ma sai ya jita wa yunzil alusuma kuma wanda zata sa kafarar barewa tayi tasabku tasabku yace fa qultu sai nace mishi ya fadil ya kai yaro mai farala udunu gusonan faqad mannaita ai ka sanya mana guri wa hati faqad asnaita yace suka ce ka kawo abin da ke tare da kai na ilimi kaya bu kanka fadana sai wannan matashi ya guso wa kale yake cewa saluni ujibukum ku bani amsa ku tambaye ni duk zan baku amsa wasu ma uku saurare ni o ujibukum zan baku mamaki fa kullana sai muka ce mishi tambayoyin da zasu mishi su ga cewa haƙiƙa ne ma taqulu fi mar'ul qaisi in kai masani ne akan sha'anin waƙe me ra'ayinka akan umrul qaisi kala sai ke cewa huwa awwalu man waqafa bid diyar shine farkon wanda ya tsaya a kofa a gidaje wa arsatiha wa da falfaji gidaje wagata da wa tsayar fi hukunatiha kuma shine farkon wanda ya san makotsuwa tsuntsaye suna cikin shekarsu sheka shine gidan tsuntsu shine al-hukunat kamar yadda shi yake cewa waka a cikin shu'ara'ul jahiliya wa qad agtadi wa tayru fi wukunatiha ina yin sabko tsuntsaye suna cikin gidajen su ko tashi bisi ba an san tsuntsu da sabkon tashi yake kwatanta cewa zuwa gidan masoyiye shi yana sabkon da ko tsuntsu bai tashi daga barci ba wa wasafa al-khayla ya siffanta doki bi sifatiha da siffarta muka shu'ara'ul jahiliya dukkan abin da ya kare siffanta ta imru'ul qais siffanta mata ne da siffanta dokin shi walam yaqul shi'ra kasiban bai fadu waka shi ba a matsayin kasuwanci waka imrul qais ba zambo yake ba ba yaban sarakai yake ba a bashi kudi kawai ganin dama yasa kanshi dan mawadaci ne yace walam yujid alqawla ragiban kuma bai kyautata magana ba dan kwadayin wani abu fa fadala man tafattaka lil hilyati lisanahu yace fa fadala sai ya fifici man wanda lisanahu halshen shi tafattaka ya tsaga lil hila ga wayo yace wanta ja'a kuma yan nemi arziki lil ragabati bananuhu diyan yatsa shi wanta ja'a sun nemi arziki lil ragaba dan kwadai ma'ana cikin mawakan da suke waka dan saboda ba su wani abu dan su yaba sarki to imrul qais ya wuce su ta wannan bangaren bai waka dan a bashi kudi kullana sai muka ce fa ma taqulu fil nabiga to mi kake fada cikin nabigatu zabiyani kala sai yake cewa nabiga ayya salabu zage zage yake zahanika in yayi hushi cikin waken shi wayamdahu yabo yake izara giba in yayi kwadai waya atazir uzri yake kawwa izara hiba in yaji tsoro kuma a cikin waken su dukkan mutun zai ga wannan in ya karanci abun nan shu'ara al-jahiliya wala yarmi illa sa'iban amma bai giho shi sai ya samu sai ya dace duk abin da zai fada daidai ne bai hudin kariya kullana sai muka ce fa ma taqulu fi zuhair me ra'ayinka akan zuhair yake cewa yuzibu shi'ra zuhairu shi yana narkar da waka wa shi'ru yuzibu hukuma waka tana narkar da shi wayad'ul qawla wa sihra yutjibuhu kuma yana kiran magana da kuma sihiri yujibuhu sai ya amsa mishi annabi yana cewa inna minal bayani la sihra nan bayani kawai yake ni ma'ana yana kiran bayani yana amsa mishi kullana sai muka ce fa ma taqulu fi tarfa me ra'ayinka akan tarfa kala yace huwa ma'ul ash'ar wa dinatuhu ai shine ruwan mawaka kuma shine taban mawaka wa kanzul qawafi kuma shine taska ta kafiyar waka wa madinatuha shine madinatta mata ya mutu walam yazhar asrarud dafa'inihi sirrin abin da ya binne na waƙe bai bayyana ba walam tuftah agalaqu khaza'inuhu kuma ba a bude taskokin abin da ya kulle ba a cikin waƙen shi sai da ya rasu waƙen shi aka suka bayyana kullana sai muka ce mishi fa ma taqulu ma'ana duk suna kyalewa duk gaskiya ce yake faɗa wannan matashi fa ma taqulu fi jarir wa farazlaq in mikaki me ra'ayinka game da jarir da farazlaq wa ayyuhuma asbaqu kuma cikin su wane ne ya hirgaya fa qala sai yake cewa jariru aqallu raqu shi'ran jariru waqa shi tahi kalan kalan tahi taushi wa aghzaru qazran kuma tahi yawa wal farazdaq amtanu sakharan amma farazdaq waqa shi tahi tahi falamun dusi tauri waqa ce mai tauri wa aktharu fakharan kuma yahi kowa al fahari cikin waqa yace wa jariru shi kuma jariru au ja'u yahi cutarwa hajiwan wajen zambo in zai ma mutun zambo zai mishi zage zagen da sai haji zahi akan wannan wa ashraf yawman kuma shine yahi karamcin wuni wal farazdak amma shi farazdak akasaru rauman shine yahi masu nema nema wa akramu qauman shi ma shi yahi kowa karamci wa jariru shi kuma jarir iza nasaba idan zai siffanta mata nasaba da nunun da nun da sin da ba shine siffanta mata ashija zai zaburar da kauna ma'ana ya kware wajen siffanta mata wa iza salaba idan zai yi zagi arda sai ya halakar da mutum wa iza madaha idan zai yabi mutum asana zai daukaka shi wal farazdak shi kuma farazdak izaftakhara idan zai yi alfakhari akhaza zai kunyata mutum ajza zai abin nan zai wadatar gami da wani shi wa iza hata qara idan zai wulakanta mutum azra zai mishi wulakanci na karshe yace wa iza wasafa idan zai siffanta abu aufa sai ya cika siffan shi kullu sai muka ce fa mata quli fil mudasina min ash-shuhara to miye ra'ayinka a cikin hwararru daga cikin mawaka ma'ana na zamanin mu wannan da muke tare da su wal mutaqaddimina minhum da wanda suka gabata a cikin su kala sai yake cewa al mutaqaddimuna ashrafu lafzan magabata na cikin mawaka sun hi girman lafazi wa aktsaru min al-ma'ani hazzan wa aktsaru hazzan sun hi girman rabu min al-ma'ani daga cikin ma'anoni yace wal muta'akhiruna amma mutanen karshe mawaka na karshe al-tafu sun'a sun yi tabshin sana'a ma'ana kalmomin su ba masu kwari bane kamar na magabatan wa araqu nasajan kuma sun yi tabshin tsera waka kunna sai muka ce mishi falau araita min ash'arika kai kuma da ka nuna mun wasu daga cikin waken ka mana kai mai hadak yace wa rawaita lana min akhbarika cikin waken ka ka rawaito mun labarin ka kai mana wata waka wanda a yanzu zaka jero bayani akan kai karan kanka mu san kai waye tunda dukkan su baki ne kasuwa ce ta gama su kala sai yace huzhu ma fi ma'aradin wahid amsa su ga suna a cikin bujarawa guda daya wa kala sai yake ce mishi amma tarauni a taga shadimra mumtadiyan fi fidr amran murra mutadabinan alal layali imra mulaqiyan min hasrufan humra aqsa amaniya dulu ashira qad gunina bil amani dahara wa kana hazal hurra ala qadara wa ma hazal wajhi agla sa'ira yace darabtu lisarraqi baban hudura fi darin dara wa iwani kisra fanqalaba dahru li badni zahara wa ada urfal aishi indi nukura lam yakamin wafari illa zikra thumma ila al-yawm halum majarra walaula ajuzul li bi surra marra wa afruhun duna jibali busra qad jalaba dahru alaihim durra qataltu ya sa'adati nafsi sabra ya ba su tarihin shi a cikin wannan waka kamar yadda suka nema yace amma tar illa bari na kake so amma tarauni shin ba kana gani na ba a taga shadimran na ruha da tsohuwar tuha mumtadiyan amran murra kuma na taka lamari mai dacci fi durr a cikin wahala baka ga cikin irin wahala da nake mutadabinan kuma na makale alal layali na mumtadiyan jimran kuma na makale ankwar alal layali akan ranaku ma'ana yau da gobe ta sa ni kamar wanda aka darmama ankwar yake tare da shi kullun mulaqiyan minha ina gamuwa da wannan yau da goben surufan humara jijjuyawa ta zamani jan zamani ma'ana yana cikin wanda ke cikin mummunan zamani da mummunan hali shi ake alkunya cewa wani ya shiga cikin jan zamani yace aqsan amani dulu ashira mafi zurfin guri na dulu ashira huta waqtar mamun shira yace qad'uni na abin da yake nihi abinda nake bukata cikin guri na a kullun kawai tauraro shi'ira ta huto tauraro shi'ira nan ta huto alama ce akan cewa dare yayi dan saboda rishin tufasawa guri na kawai dare yayi in sitirta shine sitirata tuhata a ciccire take yace faqad unina bil amani dahara faqad haqiqa unina daharan muna ta goye geniya da a cikin matsawar zamanin mu bil amani da gurace gurace ma'ana muna ta gamuwa da wannan guri na cikin zuciya wa kana hazal urbu yace wannan tsada da kake gani aqa ala qadara yana da mafi girman daraja canda na kasance da alhur yana nan shi karan kanshi mutun ne wanda ya kasance mai girman daraja yace wa ma hazal wajhi ruwan wannan huska agala sa'ira ya kasance mai tsada ne a canda wannan bayan ya gaya musu cewa yanzu kana ga cikin halin da nake ciki na talauci da kunci da tsohuwar tuha wanda tuhan ma ban ni da tasawa sai dare nake jira ya zo ruha mana asiri amma canda na kasance dan gidan masu hali ne wadata yace ruwan huskata ni ne mafi karamci darabtu lisarra'u kibaban hudura yace darabtu na buga na sanya kibaban manyan marihi hudaran wanda suke tsanwaye da sarra dan saboda wadata darabta na bugi kibaban manyan marhi marhi abun sawa na kaya ma'ana hudaran tsanwaye lissarra dan saboda abun nan yalwa yace fi darin a cikin wani gida wanda dara yake kewayawa wa iwanu kisara da kuma baini na garin kisara da mun kasance da mu da ma'aifanmu a cikin wadata gidan da muke ciki da na baini kamar uhan gakin bainin kisara yace fan kalabar daharu libadini zahara zamani sai ya juya mu madadin cikin shi ya ba mu bayan shi wa ada urful aishi indi nukura rayuwar da na sani canda yanzu ta koma mini munkari abinda canda na san shi na jin dadi da rayuwa yanzu ya koma a wajen wasu nake gani yace lam yabqa min wafari illa zikira babu abinda yi saura na cikar dukiya ta wafari cikar dukiya illa zikira sai an bato kawai jin dadi da kwanciyar hankali ya wuce yanzu kawai ya zama na tarihi a gare ni yace summa ilal yawma halum majarra sannan har zuwa yau abun bai komo ba canda mawadata ne kawai ya ba su labarin cewa canda mu mawadata ne talauci ya zo lullube ni gashi ya huddo ni ma daga gidan yace laula ajuzal libi surra marra dan ba wata tsohuwa ta ba da take garin surra marra a cikin mukama ta badi'uz zaman akwai garuruwa guda biyu wanda suke da irin wannan suna wanda mutum in bai fahimce shi ba zai yi tunanin cewa jumla ce ma akai surra marra sunan gari ne kawai mai ya fariqina tana can gaba zan mutar da ka yace wa afurukun da wasu ɗan yaya alfarku shine dan tsuntsu yayi kinaya da ɗiyan shi ɗiyan tsuntsaye yace duna jibali busra wanda suna koma bayan dutsin basara yace qad jalabad daharu alaihim durra zamani ya jayo musu cutarwa yace dan ba su ba dan ba tsohuwa ta ba da yara da suna can suna cikin tsanani yace qatartu ya salatu nafsi sabara da na kashe kaina kisa na rata ya wuya na ma kisa na rataya ya nuna musu dai cewa canda shi dan masu hali ne cikin rayuwa ta hali amma kuma gashi yanzu yadda zamani ya kasu ta yadda da dan ba tsoho shi da yaran nan ba da haye kashe kanshi qala isa ibn hisham yake cewa fa analtu huma ta hasina dauko dan abin da ya sawaka na bashi to sayawa ya biyo wannan ba an Allah ya doki kudi ya bashi wa arada anna ya kauda kai gare mu faraha yan maraita yace faja'altu an fihi sai na fara ina kore shi wa usbituhu kuma ina tabbatar da shi ina ga wannan mutumin kamar na san shi wa wa ankirhu kuma ina kin shi kani a arifu kamar cewa na san shi yace summa dullani alaihi sanayahu sannan wushire shi ta nuna ni zuwa gare shi na gane cewa yana magana sai na ga wushiriyar kamar ta mutunan na sani ita ta sa na gane shi fa qultu sai nake cewa al iskandari wallahi ina rantsuwa da Allah abul fatail iskandari ne fa kad kana faraqana khibshan canda ka rabu da mu kana dan barewa karami wa wafana jilfan kuma gashi yanzu ka zama na katu ma'ana tun kana yaro nan rabu da kai na san ka a shiga kai yanzu ka zama katu yace wani hattu ala isri sai na zabura akan bayan shi summa qabatu ala hadrihi sannan kuma sai na kamo zuwa ga halarta gare shi na je in kama shi in halarce shi in je gurin shi wa qultu sai na ce mishi alasta abul fatahi wai ba kai bane abul fatahi al-iskandari alam nurabbika fina walidan wa labista fina mar'urika sani yace ba mun rene ka ba a cikin mu kana dan yaro karami ka zauna a wajen mu shekaru masu yawa yace fa ayyu ajuzul laka bi surra marra wace tsohuwa gare ka a garin surra marra fa dahika ilayya sai mun dariya wa qala sai yake cewa wai ha haza zamanu zur fa la yagurnaka al-gurur la taltazim halatan walakin durbal layali kama tadur wannan tsohuwa da ƴan yara da ya bari duk ƙarya ce dan a bashi wani abu da ya gaya mishi cewa a ina kake da tsohuwa da ƴan yara a garin surra marra sai mishi dariya ce mishi kai canka wannan zamani dukkan shi ƙarya ce wala yugurran naka al-gurur kada rudi ya rudar da kai wala talfazim hala kakka sake ka lazumci hali ɗaya a duniya kace kawai gaskiya zakai walakin durbal layali kama taduru ka rika kewayawa da yau da gobe da take kewayawa inda ka ga ya dace kai ƙarya ka samu kai inda ka ga ya dace kenan nan gurin yana tabbatar mishi da cewa duka abubuwan da ya faɗa duk ƙarya ce wanda suka halarta sun dauko kyauta sun yi ta bashi sun yi ta taimaka mishi duka akan ƙarya ce idan zan mu takaita sai ta yi gaba mu tashi al-muqama ta biyu ita ce al-muqamatul asasiyya